sem sanan san sai ibn hibban ma awa ma jan wadannan littattafan uku da su da buta fada fada wannan wannan malamin wannan ne malamin halamin wannan ma almajin almajinan ne ko kuma kasin haka haka wannan wannan ibnu ibrahima malamin ibn 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 halamin halamin ne haka sai to kaga a wajen jama'a wannan 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 malamin malamin to amma littattafan fa in ka zo suka ce shi ingangan no khuzaim sannan sai wanne sannan shi shinan ibban littattafan sai wanne sai ha littattai to amma jan gujen gujewa ilimi kuma ayi magana ana akan kantika to ibnu ibban ake gere guda domin dishin da yawa littattafan nashi guda yu almajruhin ruhin ruhin yakan musu amma maso da dama da in ya kafa ayyukan tsaya kanta dunan masalolin sun san a cikin wannan littafi durar tare da kasa da shi ma bani asali kasa ne a juye aka bai da shi littafi wace na'am ta karbe wani malami irin su kun suka mantan hakan haka akan ina nake cewa ali duk da aikata aka yi ai har yanzu littafin trimin triba a tsaya an yi mishi takhriji